barkati lokacin da alqurani ya shahara da albarka wanda musailamatul kazzabi qur'anin shi musailamatul kazzab makaricin nan yayi da'awan wani alqurani wa aridu bil qur'ana wanda zai rika wai zaman kishiya da shi da alqurani yana mu'arada da alqurani da shi arsala rasulaini ila nabi sallallahu alaihi wasallam yayi kuma manzanni shi guda biyu zuwa manzo Allah ya da mutai Allah tabbata gare shi da sako yana cinye cewa min musailamati rasulullahi ila muhammadin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inna al-ardha baynana nisfani ila an kala inna a'tainaka al-jawahir sai aiko da wasu manzanni shi suna cewa abinda ya kumsa wanda ya suka zo da shi sakon nasu risala wasika ta su shine wai daga musailama manzo wai manzan Allah ila muhammadin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zuwa muhammadin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wai ka sani cewa kasa a tsakankanin mu rabi guda biyu ne har ya zuwa da inda yace wai yana hudu shi ma an san kan mai da inna an san kan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam inna adina karkausar yace shi ma an san kan mai da wata inna adina kar jawahir wai an san kan ma da gure wai yace wai maimakon inna adina karkausar shi yace inna adina kar jawahir shi abin da ka san kan mai kenan waye mun baka gwalagwale yuhibbu an yu'arida suratul kausar yana so yayi mu'arada da sura ta suratul kausar mu'arada ya kawo can ya kawo abin da kike gaban kishiyar ta ko abin da kike kama da ita fa salli li rabbika wa sai ka manci ina adira ka jawadi sai ce wa fa salli li rabbika maimakon ta alqurani fa salli li rabbika wa har shi sai ce fa salli li rabbika wa jahir fasalli kai sallah ga ubangijinka ka bayyana me ma'ana wannan fasalli da rabbika wanhar wa hadha ala rakakati alfazi kadhib wannan duk cewa maganganun da yake wadin alarabcin roshashen larabci ne to duk haka nan kuma ƙarya ce abinda babu gaskiya ciki aljawahir la tu'adil kausar da yace ina ta laka aljawahir mun baka tura gure ba su yi daidai da alkausar ba alheri mai yawa koko tamci alkausar wama alimna bi jawahir ataha Allah lir rasul sallallahu alaihi wasallam tunan ba mu san wani su gulagure wanda Allah ya ba mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ba shi duniya cikin duniya wa ayyin muqaranatin bainal jawahir wasala wata irin wai wata irin daidaito ne ake so a yi tsakanin gulagure da sallah wata irin muqarana ne ake so ka daidaita tsakanin wancan da wannan ai ba ina gulagure ina sallah falamma jaa lir rasul sallallahu alaihi wasallam wannan manzannin nan na wancan makarcin da suka zo yin manzo Allah ya da mutai Allah tabbata gare shi kallan huma sai yace musu laula anna rusula la tuqtalu la qatalu kuma ba dan ba a kashe manzanni ba na kashe ku fa ta ya ila musailama sai suka zo wajen wanda yake su musailama makarcin nan kala la sai suka ce masa muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kullama marida sabiyun min ashabi yatunahu bihi fa yaqra alayhi alqur'an wa yashihu Allah yace shi annabi suka ce mai suke ba shi labari ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi mutanen su ko da yaushe in wani yaro ya rishi lafiya sai a zo da yaron wajen wato wani yaro daga cikin sahabban sa in ya rishi lafiya sai a zo da shi wajen sa sai ya masa karatu ya karanta masa alqurani ko sai ga Allah ya warkar da mutumin nan qala na'am musallama ce ni ma na zan iya atuni bil marza ko zo min da marasa lafiya fa kanu idza atawhu bi maridin wa tala alayhi yamutu shidin shekaru ta kawo mara lahiya in ya karanta abin da yake karanta mai kawai take mutumin bai ko ya warke sai ya mutu wai za a tauhu bi armat in aka zo mai da wanda yake idanun shi na zubar da ruwa saboda ciwo in ya tauha mai adda ya ama ko fi fili sai a ga mutumin ya makance take a ga mutum mai ko ya warke sai ya makance zama kawo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya karawo wai to shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karatu sai ya tofi shi ma ya cikin ruwa an dai lokacin zai tohi a cikin ruwa wanda yake ma'u milhin ruwa ne na gishiri bar dadi sai guna azban ruwan take sai zama ruwa mai dadi wa kullama tafalla musailama shi ma musailama da ji labari sai ni ma a kawo ina otalija yake su tayi dadi aka yi shoje lija to da to a cikin ta tafalla musailama shi bi irin a cikin wata lija da ya tohi ma nan gara turka biyar wannan ai daga nan shikenan wannan lija daga nan ta rasa ruwa kawai shi ne ta kasa shikenan ta kwai laysa musailama bi mubarak shi musailama bai albarka bane wannan shi litayi wanda yake litayi ne musaddiqul ladhi bayna yadayhi mai gaskata abin da ke gaban gare shi da daga tare anzalallahu alannabi sallallahu alaihi wasallam fi muddati 30 wa 20 sana Allah ya saukar da wannan litafi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda gari cikin tsawon shekara 23 wa kullama nazarat ayatun katabuha ko da lokaci wata ayata su ga sai su rubuta ta alal ahjari wani lokaci akan duwatsu wa alal ashjari wani lokaci akan itace ma wa alal izami wani lokaci akan kasusuwa wama jumi alquranu amun ba hada alqurani ba hada shi gore guda hafiz alqurana fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam tisatu